I asked Brian one time, I guess we were just on a long conversation talking just about life and, you know, some of the stuff that we've gone through, and I said, well, why do you think we succeeded in such a big way? He said, well, I think the music celebrated the joy of life in a real simple way. It was just like a real direct experience of just joyfulness.
Da 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 da